manzo Allah ya hutu ya hutu a ya hutu a wata na Zulhijja Zulqa'ida ya hutu Zulqa'ida zai je umara je kusanto Hudaybiya sai wani daga ciki ana ce mishi Bishr bin Safwan bin Sufyan sai gamu da manzo Allah su kuma sun ji labarin ɗan maka sun ji labarin manzo Allah ya hutu zai zo umara sai suka sa suka koro misali in raƙun mani su koro ɗiyansu a gaba suka sa fatai damunsa kenan sun shirya yaƙi suka hutu wanda ya shirya yaƙi a wancan lokacin zai koro ƙananan dabbobi da ɗiyansu ya koro su a gaban shi ya sa fatai wannan damunsa kenan alamun yau babu abin da yaƙi za a yi sai wannan Bishr bin Sufyan sai game da manzo Allah ya ce mu shiga abin da suka yi ɗan maka sun ce baka shiga sai manzo Allah ya sauya hanya hanyar da ya kamata ya biyo ya iso maka sai sake hanya sai wata hanya wadda ake ce hanya mai hatsari ce amma manzo Allah har ya kawo Hudaybiya da ya zo Hudaybiya suka ce sai taruwar tashi ta zamana a wannan wurin ta zamana ya suke cewa ai ta kasa tashi ta ci gaba kenan Allah ya tsaye da ta baka shiga shi ma ya suka tsaya a wannan wurin wannan shine kariyar da Allah ya mani ya ma Makka kariyar da Allah ya ma Makka sun gani ashabul fil ga abinda suka musu ma Makka ga abinda Allah ya musu to ita ma manzo Allah ke cewa ba a halitta mun baɗin shiga garin Makka sai ɗan awoyi da Allah ya bashi to nan abubuwan da suka faru a baya zai gwada muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wanda ya isa ya kawo ma Makka hari in ba musulmi ba sai masu ita kuma su ne musulmai wannan wani wanda ba musulmi ba ya zo ya kawo ma Makka hari kamar a ce musahil ne bai yiwuwa ko in yayi ga abin da zai faru a kan shi amma bayan haka wanda musulmai an gani yawa wanda suka kawo ma Makka hari kuma suka shigo cikinta nan kusa ma wajen nan sun san din saka akwai wanda suka kama masallacin Makka suka rike masallacin aka kasa gudda su har sai da aka yi taimako aka nemi taimakon da komando na France kuma aka zo aka gudda su kenan bai korewa cewa manzo Allah ce babu wanda zai kawo ma Makka hari sai musulmi ko musulman su ne suke ba wani ba to manzo Allah ya zo Hudaybiya ta tsaya wannan abin da ke taguwar shi ta tsaya nan yana anan sai Khalid bin Walid kahin ya musulunta shi ma ya ja dawar shi sai da suka zo wani wuri da ake ce mishi Qura'ul Gumayl manzo Allah ji labari su ma ya hudu sun yi rantsuwa manzo Allah zai shiga garin Makka suna cikin wannan yanayi a kusan Hudaybiya a nan Hudaybiya sun zamna taguwar ta zamna a nan sai wani wanda ake ce ma Budayl bin Warqa sai zo tarro manzo Allah mutanen Makka ne suka turo shi sai manzo Allah ya mishi shari ni ba abin da ya kawo ni ba ba yaƙi ya kawo ni ba umara ta kawo ni ku bar ni in umara sai koma ya hudu mai an garin Makka ga abin da ya kawo shi bayan nan suka turo wani wanda ake ce mishi Mukris shi ma ya zo suka ce da manzo Allah ma ya gan shi ya ce ya za rajulun gadir wannan mai yaudari ne shi ma ya zo manzo Allah ya ce mishi ga abin da ya kawo ni gashi abin da ya kawo ni sai koma ana nan suka turo wanda ake ce mishi Qulays bin Alqama da manzo Allah ma ya gan shi sai ce wannan irin mutane ne masu kula da addini kamar suna da nazi'a ta addini san addini ko da mushriki ne amma yana kula da addini shine ake cewa duk abin da mutum zai yi a san ka kware a cikin abin da yake kan mutum ya zamanto la ilaha illallah wa la ilaha illallah ni ina kaza kuma abin ban kama shi da ƙarfi ba mutum zai ci nasara akan abin da yake kaza zai yi to wallahi tabbas in kai sai Allah wata rana sai Allah ya kawo ma sakamakon abin da yake wa kulli imal basirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin mutum ya kware akan abin da zai yi sai ta mushi wannan mutumin iya daga cikin mutane masu kula da addini sai a wannan yanayi sai manzon Allah ya danshi mai ta musu koro hadaya da koro wanda za a yanka ko hadaya da sai koro sai cin nasu in ta masa bai da sanya su gaba ya gani ga abin da ya kawo kinan da ya gani ma wannan abin sai tushen shi sai koma yake cima hangarin Makka ga abin da ya kawo shi ya koro hadaya Umara ya zo ka wanda ya hana shi kuma abun kumiya ne ce musu ku a Larawa ba a ji wani ya zo yin Umara ku hana shi kamar aibi ne za a duka akan garin mutanen Makka gabaki za yace kuma ba wanda zai taba shi yana da shi ma mayakan shi yace wannan shine abin da shawara da muke ba ku bar shi Umara kan Larabawa su dinga zargin ku cewa suna ambata ku da aibi cewa kun hana shi yin Umara na ana cikin wannan yanayi sai suka turo wani urwa ana ce mashi urwa bin mas'ud as-saqafi shi ma mutumi ne matsayi a wajen mutanen shi kuma ya san manzon Allah kuma iya da alaka da yawa da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan mutumin da yazo sai ta turo ma sai ta turo ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ta turo manzon Allah ya ce mashi yanzu kai ka kwaso waɗannan yara wai sabai yake ce ka kwaso waɗannan yaran ka zo dan ka fasa garinka ai wannan aibi ne akan ka a ce ka kwaso yara ka kawo ma Makka hari ya tsaya na ma manzan Allah hira ne yace sai da karshe ce ma manzan Allah wallahi in ba kai hankali ba kana ji ta maka da waɗannan yaran wallahi in Makka suka haro muku duk sai da yasi su baraka suka ce Abubakar zagin da yema wannan mutumin shi kanshi sai da yi da hankali shi tashi suka ce wata yi hudin wannan ya kawo abin da ya hudi ma wancan kin Abubakar ya mida mishi yace mu zan mu tsere mu bar manzon Allah sai shi wannan urwa ya ce ai ma manzon Allah wannan wani ne kuma sai manzo Allah ya dariya ya ce Ibn Abi Quhafa Abubakar sai ya ce ma Abubakar wallahi in ba dan ba ka taba mun wani alheri a can da wallahi da ka sani abin da ka yi to mutum ne ana girma shi a cikin mutane shi sai zu ka wannan ka hore ni ko urwan ne sai gaba yana hira da manzo Allah sai fara kama gemun manzo Allah iya wasa da shi manzo Allah bai ce ni komai ba sai ga mun gira din shi uba in ya kubi hannun shi sai ƙara mida sai ta mishi wallahi in ka ƙara mida hannunka sai ka yi ta ƙasa sai manza he wannan uru yake cewa manza da wannan kuma wani ne sai ta mun gira min shi uba ya san shi sai ta yi to yau kai yaushe ma ka girma ni ho nake maka tsarki fada manzo Allah yanzu yana nan lokacin sallah aka zo alwalla ruwa yana kallo in yi alwalla ruwan alwalla ya ga sabai suna wawusa ruwan yace in to yi yace wani zai zo duka in gashin shi ya faɗi da ga wannan abin sai koma Makka sai je ki ce musu kun sani da ni ko suka ce eh yace na je wajen sarkin Kisra na je wajen sarkin Kaisar yace ban taba ganin ba mutane da suke girman mu shugaban su kamar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shawarar zan ba ku yaki bai kawo shi ba garin Makka Umara ta kawo shi ku shaha min lahiya ya Umara ku koma ku to suna cikin haka sai manzo Allah sai tura wani Khirash bin Umayya sai tura shi garin Makka da ya shiga suka rido shi raƙumin da yake kanshi aka soke raƙumin ya dawo sun kusa su kashe shi shi wannan Hulayskin da ya fara zawa wanda yake zuwa ne wanda yake ce musu abun kumiya ne a ce kun hana mutum ya zo yi umara sai yake ce ku shaha mushi lahiya wallahi duk wanda ya kashe shi ni ma ina da mayaka na sai dawo wannan mutumin kira shi gidan umayya da ya dawo sai manzo Allah ya kira Umar yace shiga kai ka shiga ka hodi musu ga abin da ya kawo ni sai Umar yake ce mishi ni sun san kuma sun san abin ga adawa ta da nake da su kuma gidanmu ma sai ki ce mamman manzo Allah amma zan gwada maka wanda ya dace wa aika sai ce ka aika Usman Usman dan bani Umayya kuma kowa san bani Umayya suna da kawo fami ce mai karhi a garin Makka wanda kusan shugabancin garin Makka ma a hannunsa yake kuma wanda gashi an ga tasirin su duba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Ali bin Abi Talib famin gaba ki dai tai hada dawa da Ali bin Abi Talib kuma suka rike al'ummar musulmi gaba ki daya kusan daula kusan shekara 100 da wani abu suna rige da ko kuma kasa da haka kusan shekara ta 132 daular ta su tafa to famin ce mai karhi sai manzo Allah tura Usman shi kuma dan gidan ne kenan dai iya da kariya ba za a mushi wani abu ba suka ce duk da haka Usman ya shiga ya ji mahai labari ya zo an ce sai an kashe mu an kashe Usman to shine aka yi da manzo Allah ji labari yake cewa to ai mu baya a kowa ba zai ja da baya ba sai an nemi dan Usman to anan ana nan sai ga Usman ya dawo Usman ya dawo sai suka turo Suhail kuma inda ya gabata suka turo Suhail da suka turo shi manzo Allah ke cewa da ya ganshi ma lamarin ku zai sauki aka zo aka yi sulhu cikin sulhun shekara 10 babu yaki tsakanin Makka tsakanin musulmai da yan garin Makka cikin sulhun wanda ya musulunta da garin Makka ba tare da izinin yan gidansu ba in ya je Madina manzo Allah zai maido shi wanda ya tsero daga Madina ya dawo Makka za a sha mu lafiya wanda yake so ya shiga aliyarsa da manzon Allah ya shiga wanda yake so ya shiga aliyarsa da mutanen Makka ya shiga inda kowa san sulhu an kwaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzon Allah ya daure ta yi sai an sahabban duka busu su amma aka yi nan sai aka zo an rubuta sai aka fara bismillahir rahmanir rahim nan ma yace agogo ai ba su yarda ba sai dai bismillahumma kuma aka zo wannan shine sulhun da aka yi Muhammadur Rasulullah da wani yace a inda mun yarda kai Rasulullah ne ai da ba ai ba shi ma agogo a cikin ana cikin ana ida sunni sai ga wani wanda ake ce ma Jandal Abu Jandal an ermi shi da sarka ya kunce ya ji manzo Allah ya zo Hudaybiya ya kunce ya tire ya zo kawai sai ga Suhail ya ce ma manzo Allah to da wannan za a fara ba mushi mu koma da shi kuma sahabban suna gani yana ce ma sahabbai kuna kallo za a maida ni yace sai Umar ya biyo shi iya ba shi hakuri manzo Allah ya alƙawari ba za a warware ba alƙawari aka miƙa shi to haka wannan shine abubuwan da suka faru a sulhul Hudaybiya wanda a gaba za gaba kenan sauran bayanin na sulhul Hudaybiya shi zo ba sai ke cewa wa furida al-hajj bi khulfi fasma'hu wa kana fatu Khaybar fi sabiha yace kuma a shekara ta 7 aka farillantar da hajji kenan hajji ya zama to farilla yace ka saurara kuma a shekara ta 7 kin aka bude garin Khaybar a shekara ta 7 nan Ibn Kasir yake kawowa cewa abin da ya shahara hajji an farillanta ta shekara ta 6 wasu kuma suka ce a shekara ta 9 wasu kuma suka ce shekara ta 10 aka farillanta hajji dan Imam al-Haramain Abu al-Muali shi kuma cewa ya ma an farillanta hajji kafin ai hijira to duka dai wannan abuwan nishaza abinda ya tabbata a shekara ta 7 hajji ya zamanto farilla tunda a wancan lokacin babu ma damai mutum ya je ya haji su kansa musulman gashi umara suka zo amma aka hana su haka ana sai fatawu haibar a shekara ta 7 manzo Allah da ya koma daga Hudaybiya a watan Zulqa'da ya zo ko da ya zo Zulqa'da an maida shi goma Zulqa'da yi Zulhijja suka ce a Muharram sai huta zuwa bude garin Khaybar shi kuma Khaybar garin Yahudawa ne to bude shi kusan in aka ce Khaybar kamar duka yankin ne ko daulaci akwai usul da kila kamar akwai ganuwa wanda suke kawwana garin gabaki daya manzo Allah sai ya fara da wani hisin ana cewa hisin na'ib sai fara bude shi ya bude wannan garin ya ci gaba ana bude usul gari ruwa ƙaranan gari ruwa ana budewa kafin a isa manyan garin to manzo Allah da yazo iya tura sariya misali wannan sariya ta tafi sai tura sariya da Abubakar ne shugaba sai su tafi misali akwai hisin karami nan sai su bude shi Abubakar ya tafi yaje ya bada kokarin shi ya dawo kuma ya tura Umar shi ma yaje ya bada kokarin shi ya dawo to daga nan sai manzo Allah ke cewa zan ba wani tuta wanda wannan mutumin Allah yana son shi kuma yana son manzon Allah Allah yana son shi manzon shi ma yana son shi kuma shi ma yana son Allah da manzon Allah suke cewa gobe zan bada yace kowa Umar yake cewa ban taba so ba a ce ni ne wannan mutumin in ba a wannan lokacin ba kowa na jira wani ne manzon Allah zai ba ya tafi ya bude garin da aka wayi gari sai manzo Allah ke cewa ina Ali ibn Abi Talib yazo idanun shi musu da lahiya suna ciwo wata ruwa suke ce sun yi ja a kira shi da yazo yace manzo Allah ido na ke ciwo suka ce manzo Allah mishi adda yace sai da idan ya zama to kamar bai taba yin ba hayyar haske sama da wancan lokacin nashi manzo Allah ya bashi yace tafi ya kama hanya kakka juyo ta yi har sai ka je tsakiyar garin suka ce yayi mubaraza da babban mayakin garin ya ci nasara akan shi sai aka bude garin Khaybar gari ne na Yahudawa to anan aka ci gaba ana budewa husun yazo wani hisin sai suka ce ma manzo Allah to mun yarda mun me kauya da sharadin rabin dukiyar garin ta kuci haka yazo fadak shi ma wannan wuri ne sananne su ma suka yi ne kauya akan rabin dukiyar garin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kinan Khaybar gabaki da yanzu ta wadi manzo Allah ya amshi garin Khaybar gabaki da to abin da biyo abin ahdasin bude Khaybar a gaba zai zo sai ke cewa kuma wa huzira lahmul humur al ahliya wa fiha mut'atun nisa'i ar radiya wa hazru lahmul humur al ahliya fiha wa mut'atun nisa'i ar radiya yace kuma a yakin Khaybar aka hana cin naman jakin gida a yakin Khaybar hazru kenan hanawa lahmu humur al-ahliya namar jakin gida a yakin Khaybar wa mut'atun nisa'i ar-radiya kuma a yakin Khaybar Allah manzo Allah ya haramta ko Allah ya haramta yin mut'a da mata ar-radiya kenan al-fasida wato zaman to kaza lalatacce ce ko kuma kazamta ce kenan da kahin nan mut'a halal ce menene mut'a ki misali in yaje gari shi ba ko ne kenan sai ba wata mace kudi kamar abin gani kamar haya ko zamna tare ha in ya kare misali wata guda zai yi kenan sai zamna wata guda a matsayin mace da namiji ko matsayin ma'aurata in abin gani da lekin ta kare shi kenan an kare sai tashi ta hiye shi to daga aka zo wannan yakin Khaibar sai aka haramta ta har abada nan kusan kullun in aka doki context din wancan lokacin yanda yake suke ciki kamar akwai karancin mata a wancan lokacin kinan bisu kai yawan maza ba kamar yanzu ma irin wannan fayi na azi kusan ka doki wajen Bangladesh wannan wajen Sri Lanka da sauransu mafi yawa can wajen yankin zaka ga matan su ne mazan su ne yawa ai iya kai namiji mace guda hai tarin maza daya uku saboda matan kadan ne su kuma da mafi yawa mutanen yankin sun yi san iya maza shi ya sani in ya ahi mace shi ma zai je nemo mata mijin da zai arme ta in zaman to suna faddalawa misali in sun ga an duba abinda za a yi fa in namiji ne to alhamdulillah in kuma ba namiji bane ba to sai abu ta hanya to a wancan lokacin kenan mazan su ne masu yawa matan su ne kadan sai zaman to suna yi in ya zo gari zai zamna a garin wata daya biyu uku sai muta aishi to da aka zo wannan yakin Khaibar sai manzo Allah ya haramta katiyar kenan har tashin kiyama an haramta saboda ni saboda cutarwa ga macen za a zamana tana yiwa a samu ciki ko shi kuma ta iya ce to wa za a bada kaga babu idan ita ta rike shi ko to in ta rike shi ya ta iya shi sai aikata rihwa in yana da wata mace a wani garin kuma aikata ri dan da ya aihwa a wannan garin bai san ba wanda ya aihwa a wancan garin kuma sai armin yan gano su wanda suna cewa an taɓa yin irin haka larabawa suna da tsananin kishi yana da mata guda biyu sai kyoɗi ma ɗaya iya da mace shekara da shekaru haɗiyan da aihwa sun girma kuma suka zamanto ɗaya tana da namiji ɗaya kuma tana da mace kuma su annuni har suka gama anniversary har suka fara neman arme tsakaninsu ai akwai abin ga kamar wannan ɗan uwanka ne jininka ne da kaji ka gama da shi ko akwai atiran tsakanin wannan ɗan uwanka ne da wuya zaka kasa gane wani wurin abubuwa zai dinga gittawa tsakaninku wanda ke gwada ma wannan ɗan uwanka ne kaga babu abin da ya gama su ko ba san majuna amma sai ga sun gamu kuma suna so su yi arme to irin illar wannan kenan sai ga baki sai Allah ya haramta muta'atin nisa yin muta'a da mata duk da wannan shi'a sun ce a ba haka nan bane ba haramta kuma har yanzu suna yin kansu kuma su ma kansu da suke yi sun san wannan abin akwai cutarwa ga mace kuma mafi yawa in ka ji an ce wani ya shiga shi'a iya kan mazhabi na ahlus sunna ya shiga shi'a mafi yawa wannan abin da ake shi yake ji shi ke kai su duk wanda ke so ya more kenan me zai yi dama ya san wannan abin in a mazhaba na ahlus sunna yake haramu ne to can kuma an ce halal ne kenan ina zai ta yi sai ya je wajen shi'a haka ba suke a Nigeria misali ya su tashiwa misali tun daga Kano wai a kawai za su tafi har Zaria to da matan arme da wanda ba na araban ba da mazan na araban da haka gabaki ɗaya za a kwasa ana tafiya aje wannan wurin ayar da zango kuma an je wannan mutum halalci tsakaninsu kenan ka san dai wannan bannaji to daga wannan kenan manzon Allah a wannan yakin sai aka yi aka haramta muta'atin nisa a yakin Khaibar sai yake cewa summa ala ummi habiba aqad bayan nan kenan duk a wannan shekara ta bakwai manzon Allah ya armi ummi habiba wa maharaha anhu najashi naqdan kuma najashi shi ya biya sadakinta tana habasha tana cin wanda suka hijira zuwa habasha tana can manzo Allah shine jashin shi ya biya sadakin kuma ya darma harama kawai turo ta aka yi ta zo garin Madina. Umm Habiba ita ce Ramla binta Abi Sufyan, mata Abu Sufyan, diya Abu Sufyan ce. Manzan ta yi hijira zuwa garin Habasha ko manzan Allah ya arame ta janja shi ya biya sadakin kusan 400 dinar. Yace wa summa fi shatin biya hadiya summa Mustafa Safiya Safiya. Yace wa summa fi shatin, kuma a yakin Khaibar, kinan ci gaban yakin Khaibar, an bude gari gabaki daya yakin Khaibar. Sai wata wadda ake ce mata Zainab bint Haris, diyai wani mai Yahudi a yake ji mai Sallam bin Mushkam, sai tambaya manzo Allah iyacin namu, aka ce eh. Wani abu ya hibirge shi, aka ce ga abin da hibirge shi, yi ta sa dahi, ta sa kwazon a cikin abincin, ta kawo mishi. Da ta kawo, manzo Allah ga wannan kyauta ce na kawo maka. Shi da wani sahabi wanda ake ce mishi Bishr bin Ma'rur, yace su biyu suka ci. Shi Bishr kin hera su. Manzan Allah suke cewa manzan Allah ya ci ma nama ya bashi labarin akwai summa a ciki ne. Sai saida a kirawo ta ita macen. Idan me yasa kika sa? Sai ta ce idan in jarraba ka, in kai sarki ne ka ci zaka mutu, kowa huta da kai. Kuma in kai annabi ne zai baka labarin cewa akwai guba a cikin shi. Kaga sai ba manzo Allah labari. Shi wancan sabon ya ci ya rasu, ko manzo Allah shi bai ci ba ya ci, amma bai mishi tasiri ba har ya rasu. Shi ne ai suke cewa har lokacin da rishin lahiya mutuwa ta zo mishi, iya cewa har yanzu ina jin efekin gubar da wannan macen ta sa a cikin wannan namu. Kin shi ma manzo Allah ne shahada yi, shi annabi ne, amma in ba lokacin da Allah ya bashi ba cewa zai shekara 63 nan ba, bata yi waya da su. Kuma su ma sun sani Yahudawa zai zo yi rayuwa shekara 63, daga nan Allah ba zai kara mishi ba. To manzo Allah bai rasu ba. Kinan sunanta sun Mustafa Safiya Safiya. Kuma a wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya armi Safiya. Kinan Safiya zababba ku Safiya ya zabe ta. Manzo Allah anan ya harbi ta. An kashe babanta, an kashe mijinta a wannan yakin. Da manzo Allah harbi ta, suka tare Abu Ayyub al-Ansari, sai ya zo inda manzo Allah, ruhan manzo Allah sai kwana iya gadi. Hasahi manzo Allah ya tashi ganshi, ya akai ba kai barci ba. Sai ce manzo Allah, ina maka tsoranta ma wani abu, shi yasa na kwana ina garinka don ban amince ma ba Yahudawa a kanka. Sai manzo Allah ya kimshi da Allahumma hafaz Abu Ayyub, Allahumma hafaz Aba Ayyub, Allah ka kiyaye Abu Ayyub. Ki kiyawar da aka mishi har yanzu kabarin shi na Istanbul, tunda shi aka tahi bude Istanbul wannan Constantinople lokacin daular Banu Umayya sun yi isayye su bude Constantinople. Da in ka gani muhawala da suka yi ya huce hankali, ta ruwa ta ƙasa duk sun yi muhawala, amma ba su bude ta ba. Suna cikin hawa bude ta ne, shi ya rasu a can, aka binne shi a wajen katangai. To kuma daga baya da aka bude ta, Turkawa suka bude ta, suka samu suka ce nan ne kabarin nashi. To har yanzu kabarin ana zuwa, in ka je da asuba in ka ga wurin, sai ka yi mamaki yadda mutane suke taruwa wajen kabarin nashi. Ne mu tsaya anan ko kenan. Yace wa furidal hajj bi kulfin, kuma an farlanta hajji a shekara ta 7, amma bi kulfin, akwai sabani wajen malamai. Kenan ko shekara 7 ta 7 ce, ko ta 6 ko ta 9 ko kuma ta 10, yace fasma'uhu wa kana fatu khaybar fi sabiya kuma an yi bude garin khaybar a shekara ta 7 wa hazlu lahmul humr al ahliya fiha kuma an hana cin naman jakki jakin gida kenan a yakin khaybar dan an yanka an dahwa ana ara fara dahwa manzo Allah ya samu labari sai yace a zubdar jakin gida amma abar wannan jakina na daji kinan shi wannan suna cewa abinda mutum yake ci shi yake takwinin shakhsiyar mutum yana cin naman jakki shi ma iyaye dokar halimi ajinin jakki yana cin naman wannan zaki da sauransu shi ma iyaye dokar halinsu haka manzo Allah yake cewa nutsuwa tana tare ga masu kiwon kananan dabbobi kuma jafa'i yana tare da masu kiwon manyan dabbobi kinan kowanne iya tasiri da abin da yake kiwo da shi ni kaza ne zan tasirantu da ni da abin da nake kiwo misali malami ne iya kasuwanci in ka dauki masalolin shi inda yake kwarewa aina ka same shi in kasuwanci ko kuma malami ne yana kaza manomi ne ko makiyayi ne inda yake kwarewa yace masail zaka gani mudawwana ta wannan ta malikiya sun ce ni wanda ya rubuta ta dan kasuwa yace shi yasa kaga masail na kan babu biyu yayi huje akan shi kenan da mun takassusin shi yace wa fiha fiha kenan wa mutaatin nisa'ir radiya kuma a wannan yakin khaybar Allah haramta manzo Allah haramta yin mutu'a da mata arradiya kenan alfasida la tatta summa ala ummi habiba akatu kuma a wannan shekara ta 7 manzan Allah aka dar ma'arman shi da ummu habiba wa maharaha anhu najashi naqdan kuma najashi shi ya biya sadakinta kenan naqdan kudi hannu wa summa naqdan wa summa fi shatin ko manzan Allah aka sanya mushi guba a cikin akuya biha hadiyatan wanda aka kawo mushi kyauta sun mustafa safiyatan safiya sannan kuma manzo Allah ya zabi a tashi safiya safiya kenan manzo Allah ko insha Allah kuma a wannan shekara kenan a wannan shekara Jafar ya zo daga Khaybar daga Habasha duba tun hijira shekara nawa ya Habasha ina ji ya kusa shekara 10 a Habasha Jafar kenan manzon Allah ma da ya hijira zuwa Madina yana da shekara 7 kun Jafar ya taso daga Habasha yazo Madina an bude Khaybar shine manzon Allah yake cewa da wanne zan yi horin ciki bude garin Khaybar ko kuma da zawwar Jafar suke cewa dan Jafar har manzon Allah yake cewa kai kowa kama da halina da halittata yace yayi kowa kama da manzo Allah wa Ali bin Abi Talib yace kai kowa kama da ni kuma da halina gabaki da amma duk da haka da yazo manzo Allah iya horin cikin yazo kin kenan abin gakin da zai zo gaba zan mu ga abin da manzo Allah aikin da manzo Allah ba shi subhanaka
Thank you.